zai yi na gasar cin kofin tsakanin nahiyar Turai UEFA Champions League da shekara 2016 zuwa 2017 amma takin wasan tafiya na karshe a jiya kungiyar kwallon kafa ta Juventus ta doke Monaco da kwallo biyu da daya a karawar zagaye na biyu. Juventus ta samu nasarar jefa kwallon ta farko ne a cikin mintuna na 33 da fara wasan sai kafar dan wasan ta mai suna Manzuki daga Bitani dan wasan ta mai suna Dani Alves ya jefa kwallo a ragar Monaco da biyu a cikin mintuna na 44 ita kuwa Monaco ta samu nasarar jefa kwallo daya tilo ne a ragar Juventus ta kaman dan wasan ta mai suna Mampe a cikin minti na 69 da fara wasan a karawar ta farko dai Juventus ta yi Monaco har gida ta sha ta kwallo biyu da nema wannan ya hada jimillan wani Juventus tana da kwallo hudu Monaco tana da daya wannan nasara da kungiyar kwallon kafa ta Juventus ta samu ya bata damar zuwa wasan karshe na gasar cin kofin tsakanin nahiyar Turai UEFA Champions League ta shekara 2016 zuwa 2017 ga wanda Juventus ta lashe wannan gasa tun shekara ta 1979 kimanin shekaru 21 kenan inda a shekara ta 2015 Juventus sun ci wasan karshe inda suka buga da Barcelona. Barcelona ta samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta Juventus. A yau kuma kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid da ke kasar Spain za ta kara da takwarar ta Real Madrid a zagaye na biyu na gasar cin kofin zakarun nahiyar Turai inda za su buga wasan dab da na karshe semi final. A karawar farko dai Real Madrid ta samu nasara akan Atletico Madrid da kwallaye 3 da 0. Don haka yanzu Atletico tana neman kwallaye 4 da babu kafin ta kai ga wasan karshe. Za a buga wasan ne da misalin karfe 8 saura kwata ni dare agogon Nigeria ne dan kamaru da kasar Chadi. Haka zalika a bangaren Premier League na kasar Ingila na shekara 2016 zuwa 2017 Southampton za ta karbi bakuncin Arsenal a wasa daya da ya rage Conte a tsakanin su na gasar Premier League. Za a buga wasan ne da misalin karfe 8 saura kwata ni dare agogon Nigeria. A tarayyar Najeriya kuwa bangaren Nigerian Professional Football League Premier League na bana ta shekara 2016 zuwa 2017 shi ma za a kara a wasa ɗaya tilo da ya rage wanda ya zo kwanta a tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Gombe United a yau za ta karɓi bakuncin Enugu Rangers a Gombe da misalin karfe 4 na yammaci agogon Najeriya ne da huta lafiya.